Wata sanarwa da ofishin da ke kula da al'amuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan Abuja ya fitar a yammacin jiya na cewar akalla kimanin mutane 110 ne mayakan Boko Haram suka yi wa kisan rashin imani, kana kalin wasu da dama kuma suka samu raunuka a wannan hari. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce wannan kisan gilla aika-aika ne kai tsaye akan fararen hula waɗanda ba san hawa ba balle sauka, wanda kuma shi ne mafi girma a wannan shekara. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Najeriya, Mr. Edward Kalon, ya ce akwai yiwuwar masu ikirarin jihadin sun yi awun gaba da mata masu yawan gaske. A cewar tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan alƙaluma na Majalisar Ɗinkin Duniya fa babbar magana ce.
Alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar game da adadin mutanen da aka kashe a wannan guri na Zabarmari inda ake noman shinkafa ya tada hankali matuƙa. Domin mu magana na mutum 43, to kaga su Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mutanen da suka mutu sun haura 100. Wannan gagarumin magana ne. An yi alƙawari, an yi kaya, ba kayan babu alƙawarin. Ko ka faɗa ma shi wannan shugaban ƙasar ba saurara mutane yake yi ba. Ba mutane sun yi kuka, sun yi ihu, sun roƙa, sun ba shi shawara. Da yaki, to me za a yi? Talaka mai gani iyakan sarki ne, sai mu sa masa ido mu ga abin da yake nufi. Amma dai rayukan mutane yana cikin hadari, kuma ba za mu yi shiru ba, ba za mu daina faɗa ba. Kuma in ta kama ko haɗa shugaban ƙasa da Allah sai mu yi.
Na tambayi ƙwararre kan sha'anin tsaro, Dr. Yahuza Ahmad Getso, ko mai wannan sabbin alƙaluma na Majalisar Ɗinkin Duniyar ke nunawa?
Yana ƙara tabbatar da sakaci da gazawa da gajiyawa da kasawa da rashin iyawa da rashin sanin ciwon kai da rashin kishin talakawan ƙasa irin na gwamnatin. Mun kasance cikin damuwa da ɗimuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin bacci da rashin samun wato nutsuwa ta ƙwaƙwalwa da nazari na damuwar halin da aka shiga.
A cikin sanarwar da ya fitar a yammacin jiya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da wannan aika-aika. Yana mai cewar shifa ya baiwa sojojin Najeriya dukkanin goyon baya na buƙatar ɗaukar matakan da ya kamata kare rayukan 'yan Najeriya. Amma a cewar Dr. Yahuza Getso, akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallami manyan shugabannin rundunonin tsaron Najeriya.
Tun daga ministan tsaro zuwa dukkanin shugabannin hukumomin tsaro su ajiye muƙamansu, saboda su kasawarsu ta bayyana. Ni sako ne muke isarwa cikin ɓacin rai da damuwa da ƙunci da baƙin ciki da tarnaƙi da nuƙuƙi yake damunmu a cikin zukatanmu dangane da rasa waɗannan bayin Allah waɗanda suna can a cikin gonakinsu. Aka bi su, aka je aka yi musu yankan rago. Shugabannin tsaro lallai a kore su, a yi garan bawul, a sauke su tun daga ministan tsaro.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.